Iya iya Allahu miki wa godiya iya Allah karamin san irkuwa min sunna min san san so samalune
iya iya Allahu miki wa godiya iya Allah karamin san irkuwa iya murna min san san so samalune
shakuwa ni asona ke zamo min mata yar uwa ayya ayya ni san kin nake da gaskiya mai sona ni san sanin so samalune
ayya ayya Allahu miki wa godiya ayya Allah karaman san ayya mi murna ni san sanin so samalune zoya kanin masoyi zoya sharuwa ban san abin
sanin so samalune
ayya ayya Allahu miki wa godiya ayya Allah karaman san ayya mi murna mi san sanin so samalune wai bai kake bukata so inma komai in ka fada mini ni ko san inma sanadin so ya saka ni nake ma hidima na dana na kuma mujin gaskiya so samalune ayya ayya Allahu miki wa godiya ayya Allah karaman san ayya mi murna mi san sanin so samalune
ayya ayya Allahu miki wa godiya
ayya Allah karaman san tawwa
min sunna mi san
sanin so samalune
sanin so samalune.